yadda bunƙasa tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan kasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka, Nigeria, Angola da Afirka ta Kudu. A yawancin kasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasa tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zimfag ne babban masanin tattalin arzikin Bankin Duniya wa Afirka. Daga ne na 17 na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka Kudu da Hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. Gwamnatocinmu na buƙatar hanyar ta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin, in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala. Ƙasar Afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2020.
The second result, or second finding, is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising poverty.
A sakamako na biyu da aka samu, mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi, saboda canji wurin tara basussuka ya tura kasashenmu ga ƙarin haɗarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. Don haka lalle muna buƙatar maida hankali. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.